Karole ina za a tashi. Na 85 ko? To bismillah ar-rahman ar-rahim, ana baharu ramali ne ko? Wal jaz'u fi saniyatin qad wajaba. Wal jaz'u fi saniyatin qad wajaba. Wa kulli hadhi bi salasin arba. Famusbagun wa misluha wa man hazab. Wannan ba wawo bane. Famusbagun. Famusbagun wa misluha wa man hazab. Wadunaka sari'u mashhuru sharaf. Gaba shi baiti biyan ko? Wal jaz'u fi saniyatin qad wajaba. Ana baharu ramali wanda an ce fa'ilatun 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 fa'ilatun. Tabilolin sa guda shida ne ko? An faɗa cewa arura ta farko ita ce mahzufa, wadda fa'ilatun ta zo fa'ila sai a shafe tun din, shine ma'ana hasfu din, sai aka mai da ita fa'ilo ko? An faɗa cewa tana da rarbai uku. To sai kuma arura ta biyu, wanda daman shi baharul ramali aruran sa biyu ne. To ita ta biyun ita ce wato mazzu'a, wadda a maimakon fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun ta koma fa'ilatun 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 fa'ilatun. Ita ce arura ta biyu. Wa hukum li hazi bi salasin arba. Kai hukunci ga ita wannan da cewa tana da rarbai har guda uku ita ma. Wannan arba din kamar tamizi ne daga salasin din, shi yasa wato akai masa nasba. Tamizi ne, tamizi ne, wato ita wannan arura tana da rarbai guda uku. Famus bago, rarbi na farko shine wanda fa'ilatun ta koma fa'ilatan, sai zamo yanda baitin yake kenan, sai aji ya zo fa'ilatun 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 fa'ilatan fa'ilatun 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 fa'ilatan. To shine wanda yake wato musbagi, shine wanda yake musbagi. Wa shine an yi isbagin kenan. Wa misluha, akwai wanda shi ma yazo mazzu'i salimi, shine sai a ji baitin yazo fa'ilatun 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 fa'ilatun, shine rarbi na biyu. Wanda a cikin kasidin maulidi kamar sariman wasilal gawani wata zil zikiral agani, ta zo a wannan aruran ne kuma a wannan rarbin. Amma anan tamrini ɗaya kawai za a bayar. Kasidar la'ala ta kai wajen fiye da baiti, kusan baiti 50 ko? Ko bata kai ba? Aƙalla dai za ta kai sa 40 ko? Haka ne? To, a kawo baituka guda uku a ciki wadda ba wani zahafi da ya shiga, shine ya zamo duk sun zo fa'ilatun 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 fa'ilatun. Yanzu kamar baiti na farko, inna hatmal fa'ilatun at asariman was, duk dai ɗaya ne da ina tabbal abiya da sariman was daga dai a wannan aruran ne da rabarwa. Amma sariman was fa'ilatun lalgawani fa'ilatun wa atazil zik fa'ilatun ral agani fa'ilatun. Kaga tafilolin guda hudu ba wadda aka taba. To a kawo irin wannan guda uku wanda ba a taba ba. Hmm? a kawo guda uku wanda gaba ɗaya ta filolin guda hudu ba ta gamu da ba wanda ta gamu da zihafi wanda zihafofin akwai habanu fa'ilatun takan zo fa'ilatun kamar yanzu a baitin da yake cewa bisifatin fa'ilatun zati haƙan fa'ilatun rutubatul lay fa'ilatun satlisani fa'ilatun kaga a wannan baitin ka taf'ila ɗaya ta gamu da habanu sannan ta kan gamu da me kaffu fa'ilatun ta koma fa'ilatu fa'ilatu fa'ilatun sai a ce ta gamu da kaffu sannan idan aka hada habanu da kaffu ya ake kiran wannan zihafi a ce fa'ilatun ta koma fa'ilatu fa'ilatun fa'ilatu fa'ilatun ko da yake a wannan kasida gaba daya ba a samu inda aka yi wannan ba zihafi muzdawaji irin wannan daman dai zihafan da suke zuwa iri biyu ne munfaridai ɗaya kuma muzdawaji to wa zai kawo yanzu muna tambaya ta farko shine a kawo baiti hudu ko baiti uku aka ce baiti uku a kasidar wanda duk tamilolin sun kubuta ai yana da sauki gashi ko baiti na biyu warmi bilbi fa'ilatun rilhisani fa'ilatun wa atazilzik fa'ilatun ralagani ko fa'ilatun kulluzi wai fa'ilatun kasarabun fa'ilatun wannan kaga tab'ila ta biyu ta gaba da habnu ko wabgi ruhan fa'ilatun lil ma'ali fa'ilatun aina haqqin fa'ilatun menene gaban haqqa haqqin fa'ilatun taliyan sab fa'ilatun almasani fa'ilatun disifati fa'ilatun wannan tabila ta gaba da habnu zati haqqan fa'ilatun rutubatul lay fa'ilatun satlisani fa'ilatun ba za su samu ba to ba za mu ƙara sawa kacin yayi ko a wa min hazaf sai kuma wanda rarbin ya zo fa'ilo sai a ji baitin ya zo fa'ilatun 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 fa'ilun fa'ilatun 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 fa'ilun shi shahidin rarbin na farko shine musbagi shine fadin mawaki ya halilai yarbi'a was tahbira rab'an bi usfan ya halilai yarbi'a was ya halilai fa'ilatun yarbi'a was fa'ilatun tahbira rab fa'ilatun an bi usfan fa'ilatan shine an yi isbagin ko shine tasbigi fa'ilatun ta koma fa'ilatan a ƙara sakini akan sababu hafif sai a ce an yi tasbigi ko isbagi ko shine a shi ko shahidin wanda yake kamar fadin mawaki da yace muqfiratun darisatun misla ayatiz zaburi muqfiratun fa'ilatun darisatun fa'ilatun misla aya fa'ilatun tizzaburi fa'ilatun shine mislu hada shine mislu hada wanda yake yazo daidai da ita sai kuma wanda yake aka ce an masa hasfu shine wa man hazaf shi ko shahidin sa malima qarrat bihil ay danu min haza saman malima qar fa'ilatun ratbihil ay fa'ilatun nani minha fa'ilatun za saman fa'ilun fa'ilatun ta koma fa'ilun an yi hasfu malima qarrat bihil ay nani minha za saman ya shine na shida rarbi na shida kenan ashi baharul ramali to wadunaka sari'u so za a shiga bahari na tara shine baharu sari'i sai rana ita uku yanzu dai shi baharu ramali mun gama da shi arurai ne biyu rarbai guda shida shine na mai hazarajiya habaunaka sahaban ma'alakal hansi farbi'a fafi muqfiratin malima fa'alat dawa habau naka ha karami ishara zuwa cewa bahari na takwas ba bau ishara zuwa cewa yana da arurai biyu bau kuma ishara zuwa cewa yana da rarbai har shida saqan shine ishara zuwa rarbi na farko misla saqil bari afa ba'da kalqadaru maganahu wa tawi bishimali maluka ishara zuwa rarbi na biyu ko ablige nu'mana anni ma'alukan annahu qantala hamsi wantizar sai hansi ishara zuwa rarabi na uku qalatil hansa ulamma ji'tuha shaba ba'dira asu hadha washtahab farbi'a ishara zuwa rarabi na hudu wanda shine na farko a arura ta biyu ya halilai yarbi'a wastabirara ba'an bi usfan fa fi muqfiratin ishara zuwa rarabi na biyar wanda shine na biyu a arura ta biyu shine muqfiratun darisatun misla ayati zaburi malima ishara zuwa rarabi na shida wanda shine na uku a arura ta biyu shine malima qarrat bihil ayna min hadha saman to sune rarabin guda shida to alhamdulillah daga farawon mu zuwa yau muna rarabi muna bahari na takwas ko kage ko an ce shida ne a goma sha shida ne mun yi rabi to a arurai ta nawa kenan wannan ta biyu ta baharu ramali ita ce arura ta nawa rarbin nan na uku na arura ta biyu shine rarbi na nawa an fahimci tambayar an safo duka in kana lissafa kuɗi ko kayan da ka bayar a kanti ba bi kake ba daban-daban ai na ba da turare dau'i kaza guda kaza ko na ba da takalma sau ciki guda kaza wannan su ne yanzu misali baharu dawil arura sanawace daya rarban sanawa sai na biyu baharul madidi arura nawa uku rarbai nawa shida kagan an hada muna da arurai hudu kenan rarbai a ga rarbai uku na baharul dawili ga rarbai shida na baharul madidi ai kaga tare kenan ko baharul basidi fa shi ma aruransa uku rarbansa shida kagan an hada uku da wancan hudun bakwai kenan ko wannan kuma shida aka hada da tara muna da 15 to ataho sai wani bahari ne na hudu wafin a ruransa gudano ne eh a ruransa biyu ko da nabbi judan fihi lanaga namun bihi a ruransa biyu rarbansa uku ko in hada mun samu nawa kenan a kowanne sai baharul kamil shine na biyar mai arurai uku rarbai tara in an hada rarban sun kai nawa aruran sun kai nawa sai wanne hazaj shi kuma nawa ne wa abdi bisaqir arura daya ce rarbai biyu ko in an hada sun zama nawa sai baharul rajaz zakat daharaha arurai hudu rarbai biyar in an hada sun zama nawa sannan sai baharul ramali habau naka mai arurai biyu rarbai shida to in an hada aruran sun zama nawa kenan gaba daya tun daga farko a ƙarshe dai shi mai hadarji ya ce falal rubu sahu wal aariru ladnatu shi da yake baharin 15 ya lissafa ya ce gaba daya rarban 68 ne aruran kuma 34 ladanato fala rubu sahun wal aariru ladanato to yanzu da muka yi rabi mun samu rabi rabi ko ma ya haura rabi a aruran da aka ce 34 mun samu ya sun kai 40 an sun samu sun kai 20 mun samu sun kai 20 a duba a ga rarban fa da aka ce su 60 da wani abu ne mun samu sun yi 40 akwai ɗaya ma mai tara ko masu shida zuwa nan guda nawa ne bahari na biyu shida ne bahari na uku shida ne ko sai wanne shi ma wannan rarbin na takwas rarbai ta shida ne ko kaga ko anan shida har uku a baharai uku kadai mun samu rarbai 18 ko sai wanne kamil fa mai tara kaga sun kai wajen 27 a hudu kadai mun samu 20 har da 7 ko to a ragowar hudun fa sun kai 10 bahari na hudu nawa ne rarbansa guda uku ne kacalko da nabbi juda bahari na shida fawa abdi shi rarban guda hudu ne ko a ganin mun sami 34 muna neman wajen 30 anya za mu samu 30 nan gaba amma akwai wanda aka ketare to alhamdulillah adebi ana wato idan ana so a fahimci arure aƙalla shahidan kowanta arura da rarbin kai kokari ka haddace shi yasa kaga baitocin da ake bukata a ce lalle ka haddace su wanda shi ya kawo iyaka baharai 15 ya zama baitoci 68 ne in ka haddace baitocin da 68 ka haddace dukkan rarban wanda kuma daman rarban ayi karkashin aruran suke ko sauran wanda ake so a haddace su na zihafofi ne da illoli wanda ba lalle kai mai farawa sai ka haddace ba amma dai yana da muhimmanci amma wannan guda 68 din wala Allah in an kara da na baharul mutadarik wanda rarbansa shi ma wajen 6 ne kaga sun zama 74 in ka haddace 74 din nan ka gama gane aruri ta wani wajen a iya cewa ka gama gane aruri ta wani wajen to alhamdulillah min haza saman kai wan abinda zai kawo hankali ya kwanta zuciya ta kwanta daga wannan abu ya fi karfin kudi abinda zai kawo har a ce zuciya ta kwanta hankali ya ji daɗi na wannan abu to ai abu ne wanda yake ya ma fi karfin kudi shine malima kar radbihil aynani min haza saman to alhamdulillah makaranta wakatin mun ci shi da yawa ko fata daya da salatul fati uku Allah ya ba mu fahimta Allah ya saka masu littattafan Allah ya saka malaman mu duka abin da yake da mu musulmi Allah ya yi musu Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya kiyaye mu da jaiha a ciki Allah ya sauka mana da albarka a dukkan lamuran mu